sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 21, 25 da kuma 16. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kamata su ce kai tsaye ta tashoshin FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai radio amfani sarauniya fara'a nomad da lord da kuma niya ha kuma ana iya kama mu ta hanyar wato jiran radioan Ghana da Alpha Radio dake kuma sun Ghana sai masu na'uran computer duk lokacin da suka so kama mu suna iya samu mu akan voahouse.com ko kuma sashin hausa.com Masare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a yau juma'a 3 ga watan Nuwamba na shekarar 2017 Ladan Ibrahim a yau ne daga nan birnin Washington DC tare da Baba Yakubu Makeri da ma sauran abokan aiki muke farin cikin daukan dawainiyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin kuma kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa Baba a ba mu kanun labarai
to ana sa ran sake farfadowar tattalin arziki a Afirka ta yamma a cikin wannan shekara da hukumar lamuni ta kasa da kasa ta IMF wasu ƴan kasar Koriya ta Arewa guda hudu da suka arce daga kasar su sun shaidawa murya Amurka a wasu sakonnin bidiyo irin abubuwa da suke son shugaba Donald Trump yayi kuma da abubuwa da ya kamata ya fada a ziyarar da zai kai a Koriya ta Kudu kafar yada labarai ta kasar Siriya kuma ta ce Siriya da kawayenta sun kwace ikon birnin wato Dar al-Zor dake gabashin kasar baki ɗayansa daga hannun kungiyar ISIS
Madalla karun labaran kenan a cikin shirin za ku cewa shekaru biyun da so gabata Najeriya ta yi hasaran kudin shiga har dala Amurka miliyan 100 ko me yasa haka
saboda ita Najeriya ta dogara da man fetur duk lokacin da farashin mai yayi kasa kudin shigan ta kan tagayyara
a jamhuriyar Niger ko rundunar sojojin nan ne na kasashen yankin Sahel ke neman gudunmuwa na me
munhi majalisar dinkin duniya kuma ba sarka bace muke faɗa mun kace da take badawa ga kowane kasashe wanda ke cikin matsala mun ma ta gwada mana irin tata gudunmuwa da za ta kawo
ha kuma muna da rahoto yadda gobara ta lalata kasuwar Yaounde a jamhuriyar Kamaru inda miliyoyin kudi na sefa suka salwanta sai Mahmud Lalo ya shigo da shirin sa na duniyar Amurka amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya
Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniyar ana sa ran sake farfadowar tattalin arziki a Afirka ta yamma a cikin wannan shekara tun bayan shekaru 20 da tattalin arzikin yankin ya tabarbare zuwa shekarar 2016 a cewar wani rahoton asusun lamanin kasa da kasa ta IMF wace ta saba fitarwa a kowane shekaru biyu Asusun IMF mai cibiya a nan Washington ta yi gargadin cewa duk da farfadowar tattalin arzikin da ake hasashe basu suka da gwamnatocin kasashen suka karba yana kara yawa kuma nan ba dadewa ba zai fi karfin wasu kasashen Afirka bayan rauni da aka samu na shekarar 2016 yayin da tattalin arzikin yankin Afirka ta yamma ya tashi da kashi 1.4 kacal hukumar IMF ta ce ana sa ran samun farfadowar ta kashi 2.6 a wannan shekara kana zai kuma tashi da kashi 3.4 a shekarar 2018 kashi 1 cikin 3 na tattalin kasashen Afirka suna samun bunƙasa da kashi 5 amma dai asusun ta IMF ta ce bata zaton ganin sauran kasashe su ma sun kai ga wannan bunƙasar
wasu ƴan kasar Koriya ta Arewa guda hudu da suka arce daga kasar su sun shaidawa muryar Amurka a wasu sakonnin bidiyo abubuwan da suke son shugaban Amurka Donald Trump yayi da kuma abubuwan da suke ganin ya kamata ya fada a ziyarar da zai kai Koriya ta Kudu an gabatar da sakonnin na kafin shugaban Trump ya tashi zuwa Koriya ta Kudu da safiyar yau Juma'a wata ziyarar kwanaki 12 zuwa kasashe 5 wanda ake ganin zai mai da hankali akan barazanar kera makaman nuclear da Koriya ta Arewa ke yi da makamai masu linzami shugaban Trump zai gana da shugaban Koriya ta Kudu Moon Jae-in a birnin Seoul a ranar 7 na wannan watan Nuwamba ana sa ran batutuwan da suka shafi Koriya ta Arewa ne za su dauki hankali a wannan ziyarar da ke zuwa lokacin da Amurkawa suke bayyana ra'ayinsu cewa Koriya ta Arewa ce babban barazanar da Amurka ke fuskanta a cikin wannan lokaci.
Waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Ka kafar yada labarai ta kasar Syria ta ce Syria da kawayenta sun kwace ikon birnin Dar al-Zor dake gabashin kasar gabaki ɗayan sa daga hannun kungiyar ISIS. Wata majiya da ba a bayyana ta ba na kafar soja Syria ta fada wa kamfanin dindincin labarai na Reuters cewar sojojin kasar da kuma sojoji da suke aiki tare sun ento birnin Dar al-Zor baki ɗayanta daga hannun kungiyar ta'addanci ta Daesh da harshen Larabci ake nufi da kungiyar ISIS. Dar al-Zor shine babban cibiyar aikin mai a kasar Syria kuma shine babban birnin yankin gabashin kasar kuma mafi muhimmanci.
Ministan harkokin wajen Cuba ya zargi Amurka da gangan ta yi na ƙarya game da harin wata cutar da ba a gano sanadinta ba a kan jami'an diplomasiyyar Amurka a Cuba. A wani taron manema labarai na musamman a cibiyar 'yan jarida ta ƙasa da ƙasa a nan Washington a jiya Alhamis, Bruno Rodriguez ya yi kira ga gwamnatin Trump da ta faɗi gaskiyar magana da kuma gabatar da shaidarta. Ya ce ina faɗin cewa babu wani hari da aka yi, babu wani abu da gangan da ya faru, kuma babu wani katamaimai abu da ya faru. Ya ce idan gwamnatin Amurka tana da wani bayani saɓanin hana haka to ta kawo shaidarta. Amurka ta rage yawan ma'aikatanta a ofishin jakadancinta a Havana da kashi 60 cikin 100 a wani mataki da ya biyo bayan wannan abu, kuma ta kori wasu jami'an diplomasiyyar Cuba su 17 daga cikin ofishin jakadancin ƙasar Cuba a nan Washington. Amurka kuma ta gargaɗi Amerikawa a kan tafiya zuwa Cuba, kana ta dakatar da ba da visa ga 'yan ƙasar Cuba a Havana.
Wani alƙalin ƙasar Spain yana nazarin ko ya bada takardar izinin kamo shugaban Catalonia da aka tsige shi Charles Puigdemont a kan yunkurin neman 'yanci da yankin ke yi. Puigdemont ya arce zuwa birnin Brussels ta ƙasar Belgium da wasu manyan jami'an gwamnatinsa guda hudu a wannan mako bayan da hukumomin Spain suka fidda shi da wasu manyan jami'an gwamnatinsa guda 13 daga ofishi a kan wannan batu. Idan aka bada takardar samacin kamin, za a maida Puigdemont kuma zai yi fafutukan ganin ba a maida shi a ƙasarsa ba tare da neman mafakan siyasa, a cewar wani lauya na ƙasar Belgium. Ya kamata Puigdemont ya bayyana gaban kotun ƙasar Spain a jiya Alhamis don ya amsa wasu tambayoyi da aka kai a kan ƙarin yin tawaye da lauyoyin gwamnatin ƙasar suka shigar a kansa, amma kuma sai bai bayyana a gaban kotun ba.
Labaran duniya kenan ku saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka. To bari mu fara da rahoton da ke cewa Najeriya ta yi hasaran kuɗi har dala Amurka miliyan 100 a cikin shekaru biyu sakamakon faɗo farashin mai, amma ta ce za ta tabbatar ta rufe wannan gibi. Ga baban gidan Jibrin da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Babban darakta mai kula da hukumar da ke fitar da kayayyakin Najeriya domin sayarwa, Mr. Olusegun Awolowo, shine ya sanar da hakan ga manema labarai. Ya ce karancin kuɗi da matsalar tattalin arziki da Najeriya ke fuskanta ya samu ne sabili da hasarar dala biliyan 30 zuwa 40 da Najeriya take yi a duk shekara a shekaru biyun da suka gabata, lamarin da kuma ya haifar da matsalar tattalin arziki da 'yan Najeriya ba su tsammaci hakan ba. A cewar Mr. Awolowo, idan har Najeriya na buƙatar fita daga wannan matsala da take ciki, to dole ne a gano wasu hanyoyi na fitar da kayayyaki domin samun kuɗaɗen waje da kuma ƙarfafa takardar kuɗin naira, sai kuma uwa uba samun kuɗaɗen waje daga gwamnatin tarayya da kuma na jihohi, wanda ba na man fetur ba. A cewar sa, ya zaka hukumar da ke kula da fitar da kayayyaki ta Najeriya ta dukufa wajen ganin an samu kuɗaɗen shiga kimanin naira triliyan 1.5 zuwa triliyan 5 a duk shekara, lamarin da yace zai taimaka wajen farfaɗo da tattalin arziki Najeriya. To ko me ke haifar da irin wannan hasara da gwamnatin Najeriya ke yi? Tambayar kenan da na yi wa masanin tattalin arziki Dr. Muhammad Dauda Kwantagora na Jami'ar Bayero.
To illan wannan abu shine kamar yadda ake ta faɗi, ita Najeriya an kalura arzikinta ya dogara ne kaco kan kuɗi akan man fetur. Shi ko man fetur abu ne wanda yake ko kana da shi baka da iko kan farashin shi. Wasu ƙasashe ko kuma wasu bangarori na duniya su suke yi mashi farashi. To yanzu saboda samun mai da aka yi kusan ko ina, sannan kuma ita ma America kanta wadda ta yi dama ita ke sayan man, ita ma yanzu ta samu nata mai din watan Shell Oil. To duk wannan da kuma wasu al'amura na samun zaman lafiya da aka yi a yankin wajejen kasashen Laraba inda suke da man fetur. To duk wannan ya jawo kudin farashi mai kasa. To saboda ita Najeriya ta dogara da man fetur duk lokacin da farashi mai kasa, kudin shigan ta kan tagayyara.
Har ila yau dai masana tattalin arziki da bayan Najeriya kamar gwamnatin tarayyar Najeriya sun ittifakin cewa komawa harkar gona shine mafita ga gwamnatin Najeriya, inda hukumar da ke kula da fitar da kayayyakin na Najeriya ta bayyana cewa yanzu haka ma dai ta mai da hankali wajen fitar da kwara koko da kuma kwara kashu da kuma riɗi, abinda ke samun kasuwa matuka a kasashen yammacin Turai, kamar yadda masanin tattalin arziki Dr. Muhammad Kontogora ya karin haske.
To mafita anan shine kowane kasa tana kokari ta ga cewa bata dogara da abu ɗaya ba ko ma'adini ɗaya ko abu guda ɗaya na kuɗin shiga, aka rarraba ko ina kafa. Misali Najeriya kamata ta kuma duba wani sauran ɓangarori kamar ta ɓangaren noma, ta ɓangaren ma'adinai, ta kokari ya zama da cewa akwai abin da ta kware da za ta rika sarrafawa tana fitar da shi. Wanda kaga wannan ko da an samu faduwan kuɗin man fetur, kuɗin shiganta ba zai na kasa ba. Kuma idan kuɗin shiganta yana kasa, zaka ga cewa yana shafan yawancin al'amuran tattalin arziki na kasa. Misali zaka ga gwamnati ba za ta iya gudanar da ayyuka na samu na abubuwan more rayuwa ba. Sannan wani lokaci kuma zaka ga cewa dai kusan yanayin tattalin arziki, tunda ita gwamnatin kasa ita ne mai ƙarfi da kuma tafi tallafawa akan gudanar da tattalin arziki. To idan ba ta samun kuɗin shiga wadatacce, zaka ga ya shafi ayyuka daga gwamnatin tarayya har kananan hukumomi, saboda su ma gwamnatocin jihohi da na kananan hukumomi sun dogara ne akan kudaden da suke karbowa na kasa, na dukiyar kasa da ake raba, wanda shi kuma ya dogara kan kudin shiga da aka samu.
Baban ya jifirin muryar Amurka daga Lagos.
Tsaya dukiya abin nema ce, su kudi abin nema ne, titille ne ka ba za ka yi nemi kudin ka, kuma ka tashi kashe wato ka kashe su ta hanya mai kyau.
To sai kuma a jamhuriyar Nijar, inda rundunar yaƙi da ta'addanci na sha yanzu magani yanzu na ƙasashen da ke yankin Sahel suke neman gudunmawa domin ganin sun fatattaki 'yan ta'addan da ke yankin. Ga Sulaiman Muna Barma da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
A taron manema labaran da ya kira da kafafen ƙasa da ƙasa, ministan tsaron ƙasar Nijar Alhaji Kalla Mutari ya tabbatar da cewa yanzu haka ƙasashen G5 Sahel sun girke askarawansu akan iyakokin Burkina Faso, Nijar da Mali domin kakkaɓe 'yan ta'adda a matsayin wani matakin share hanyar kai gagarumin farmaki a arewacin Mali, yankin da ake ɗauka a matsayin matattarar masu tayar da ƙayar baya.
Aiki ya fara ƙwarai, duka wannan ƙasashe kowa na da soja daidai wannan wajen. To su ne anka kayyade yanzu anka ce duka sojojin nan su matso su mace iyaka, kowa an ba shi adadin nisan da zai yi da iyaka, in ya so a mace duk wani barazana da muke iya samu. Mun yi niyya ne kasashenmu mu yaƙi da kanmu don mu kiyaye matsaloli da muke fuskanta, wani bai iya mana yaƙi sai mu da kanmu.
Kimanin miliyan 400 da 'yan kanadala ne ake bukata domin tafiyar da ayyukan rundunar ta G5 Sahel. Ya zuwa yanzu kasar Faransa da tarayyar Turai da kasashen Nijar, Mali, Mauritania da Burkina Faso sun bayar da gudunmuwar miliyan 108, yayin da a baya-bayan nan kasar Amurka ta yi yunkura da miliyan 60 na dala, abinda ke nufin kasashen duniya sun fara canza tunani dangane da tasirin wannan runduna.
Mun nihi Majalisar Ɗinkin Duniya kuma ba sadaka bace muke faɗa. Mun kace da take badawa ga kowane kasashe wanda ke cikin matsala, mun ma ta gwada mana irin ta gudunmuwa da za ta kawo don mu ta hidda wannan aikin. Wa'ansu kasashe sun ce sai an lissafa a ga in muna iya aikin. Shine magana. Eske Afrikawa suna iya gama kansu su yi aiki su ci nasara kanshi, sai in an gani sa'an nan a kawo mana goyon baya. Mun kace wannan ba mu tsoranta, tunda mun san mun iya kuma muna iyawa.
Mutuwar wasu dakarun Amurka 4 da takwarorinsu na Nijar 4 a sakamakon kwanton ɓauna da 'yan ta'adda suka kai musu a farkon watan jiya a ƙauyen Tango-Tango na ci gaba da haddasa cacar baki. Sai dai ministan tsaron ƙasar Nijar na cewa
'yan Nijar sun gane cewa Amurka suna iya su je su yaƙi tare da takwarorinsu 'yan Nijar har a mutu. Sun zo ne don su kama mana, tunda kowa ya san can inda anka ce sun haɗin nan babu komi bancin 'yan ta'adda wanda ke ma ƙasar mu baraza. Babu wani abu wanda Amurka ka tsaro can wanda ba 'yan Nijar ba, wanda ba iyakanmu ba. Mu cici kuce ba namu ne ba sai in yi ma gwamnatin Amurka da jama'a Amurka in musu gaisuwa ga da abin da ya faru in yi ma waɗannan hwata Allah shi musu gafara in yi ma mutanen mu hwatan Allah shi ma sojin mu wanda sun ka faɗi gafara
masana al'amuran tsaro sun bayyana jamhuriyar Nijar a matsayin wani yankin da ke da tasiri sosai wajen cimma nasarar matakan murƙushe matsalar ta'addanci safarar makamai da miyagun ƙwayoyi da suka addabi duniya dalili kenan da ƙasashen yammaci ke faman samun yardar wannan ƙasa domin kafa sansanin soja Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar
La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah ba gwani sai Allah Allah ka taimaki soja ko gidan su ko dadali
to idan muka sake komawa Najeriya ko an cimma matsaya ne tsakanin hukumar kasuwanci ta teku da hukumar kiyaye haɗura domin samar da matattaran manyan motoci a cikin tsari a wurare daban-daban a cikin Najeriya ga Nasir Adamu Alkaya da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton
I think we should just go to the
Sanya hannu kan haɗin gwiwa tsakanin hukumar kasuwanci ta teku da hukumar kiyaye aukuwar haɗura don kafa tashoshin tsayuwar manyan motoci a Najeriya.
I would endorse this. I would propose a three-man technical team from both sides, from our side three.
Daga sanya hannu kan wannan yarjejeniyar, ina ba da shawari mu ɗau mutum uku daga ɓangarorin mu biyu don aiki kan wannan yarjejeniyar. In ji shugaban hukumar kiyaye aukuwar haɗura ta Najeriya, Baboyi Oyeyemi. Haka nan Oyeyemi ya ce hukumarsa za ta horar da jami'ai na hukumar kasuwancin jiragen ruwa kan yadda lasisi da rajistar manyan motoci yake don gudanar da wannan aiki yadda ya dace. Hukumar za ta duba lafiyar manyan motocin don suke jigilar kashi 90 cikin 100 na kayan masarufi a dukkan Najeriya. Shin in wannan yarjejeniya ta fara aiki gadan-gadan me ake sa ran gani ne? Ita ce tambayar da na yi shugaban hukumar kasuwanci da jiragen ruwa Malam Hassan Bello.
Ba a gansu a mu'ati a wurare an yi parking din su ba. Idan ka tuna har anan tafa wata daya da suka wuce ai gobara a wurin to duk irin wannan ne dan babu komai abu kawai kara zube ba za mu yadda da wannan ba dole a inganta su so idan ai za ka ga ana tafiya da mota ba inda za ka ga ai parking you know ko ai hana motoci tafiya ko a lalata yanayin inda suke tattaruwa din nan ba wurin wanka ba komai da kazanta da me duk wannan abin zai zama an daina yin shi mun duba mun ga cewa kamar Mararaba Jos ya kamata a yi haka nan mun yi magana da jihar Kaduna har ta dauki abin da muhimmanci yanzu ana nan ana sauraron suna inganta abin nasu mun ga akwai Ogere jihar Ogun mun ga akwai Port Novo Creek a Lagos sa'annan da can wajen Ore sa'annan gwamnan jihar Edo shi ma mun je mun same shi yana nan yana process din bamu hili so duk wannan za a duba akan a ga ina ne ya inganta ina ne ya kamata ina ne kuma za a ci riba idan an yi wannan abubuwa
za a yi amfani da na'urori don ganin duk inda manyan motoci suke da daukar matakin da ya dace in sun tsaya inda bai dace ba makon gobe duk masu ruwa da tsaki na wannan tashoshi za su yi taro a Lagos don karin bayani kan wannan aiki da ke da nasaba da raya tattalin arziki da zamanantar da harkokin manyan motoci Nasura da Mali kai murar Amurka daga Abuja Najeriya
Bawa sakandami kanan alizaki nalla raba mai mota dodo kanan alijanki yaro da san kalife yana da raba
yana da raba ne ba da kare
an yi bodo an godo da bawa da mamba na kullu
Idan muka tsallaka zuwa jamhuriyar Kamaruku, gobara ce ta laƙume ɗimbin dukiyoyi a kasuwar Yaounde da ke ƙasar Kamaru ɗin. Ga Muhammad Awal Garba da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar Amurka. Shirin duniyar Amurka na wannan mako zai dubi ne kan irin kurar da harin da aka kai birnin New York ya bari a baya inda mutane takwas suka rasa rayukansu kana wasu da dama suka jikkata lamarin da yasa shugaba Trump ya yi kiran a soke shirin na gasar lottery da ke baiwa mutane bizar izinin zaman Amurka na dindindin sunana Mahmud Lalo
Donald
binciken farko da aka gudanar bayan harin da Saifullah Saipov mai shekaru 29 ya kai birnin New York ya nuna cewa shi dan asalin kasar Uzbekistan ne wanda ya samu damar shigowa Amurka ta hanyar shiga shirin nan na gasar lottery wanda ke bayar wa mutane daban-daban visa daga sassan duniya domin ba su daman zama a Amurka yayin da ƴan sanda ke kokarin gano muhimman bayanai kan wannan hari Shugaba Donald Trump yayin wani taron majalisar zattarwarsa yayi kira ga majalisar dokokin Amurka da ta yi maza-maza ta yi watsi da wannan shiri na gasar lottery domin a cewar sa shine baiwa Saipov damar shiga Amurka.
Diversity lottery sounds nice.
Shirin lottery da ke tattaro mutane daban-daban abu ne mai kyau a zahiri. Amma idan ka kalla da kyau yana da matsala. Mun sha sukar wannan shiri.
It's not good. It hasn't been good. We've been against it.
A cewar Trump kuma, gara a rinka ɗaukar mutane bisa cancanta, yana mai jaddada cewa hakan zai fi amfanar Amurka.
What we are demanding is merit-based immigration.
Buƙatar muke miƙawa ita ce, a rinka shigo da mutanen da suka cancanta. Muna buƙatar mutanen da za su taimaki ƙasarmu, waɗanda za su samar da tsaro ga ƙasarmu. Ba ma buƙatar masu shigowa ta hanyar shirin gasar lottery, wanda hakan yakan baiwa ɓaragurbi damar shiga Amurka. Waɗannan irin marasa dabara ne suke ɗiban waɗannan mutanen.
Sannan a wani saƙon Twitter da ya aike da sun yi safiyar Alhamis, Shugaba Trump ya caccaki sanatoci 'yan jam'iyyar Democrat kan wannan shiri na cacar lottery. Lamarin da ya haifar da martani daga 'yan Democrat waɗanda suka zargi Trump da maida lamarin na siyasa. Andrew Cuomo shine gwamnan jihar New York.
The president's tweets I think were not helpful.
Ina ganin sakonnin Twitter da shugaban ya aika suna ƙara dagula al'amura. Ina ganin suna ɗora laifi ne tare kuma da mayar da al'amarin ya zama siyasa. Yana magana ne akan tsarin nan na shiga Amurka da ya shafi canki-canki na lottery. Inda yake ɗora laifin akan waɗanda suka ƙirƙiro tsarin.
To koya masu fashin baki kan harkar ta'addanci ke kallon ra'ayin na shugaba Trump da ke nuna cewa a soke shirin gasar ta lottery. Bennett Clifford mai bincike ne kan masu tsaron ra'ayi a jami'ar George Washington.
We're not only facing an international terrorism problem.
Ba wai kawai muna fuskantar matsalar ta'addanci ne daga mutanen da ke shigowa daga kasashen waje ba. Wannan ba wata babbar matsala bace. Ina ganin matsalar ita ce yadda ake samu masu tsaron ra'ayi na cikin gida. Inda zaka ga mutumin da aka haifa ya kuma yi wayo a nan Amurka ya kauce layi ya shiga harkar tsaron ra'ayi.
Wannan hari na New York ya sa mutane da dama sun tuna irin har-haren da aka kai a baya a nahiyar Turai, inda watan Yuni wasu mahara suka yi amfani da wata babban mota, suka riƙa banke mutane a wata gada da ke birnin London, tare da yin amfani da wuka suna sukar jama'a. To tuni dai hukumomin London suka ba da umarnin a sassaka shingayen da za su riƙa kare aukuwar irin wannan lamari, amma ƙwararru sun ce yin hakan ba zai ba da wata cikakkiyar kariya ba. Amma hukumomi a Faransa, ƙasar da ita ma ta sha fama da irin wannan hari na 'yan ta'adda, sun ce akwai wasu muhimman matakai da ya kamata a riƙa ɗauka. Emmanuel Macron shi ne shugaban ƙasar ta Faransa.
Ana buƙatar wasu muhimman matakai idan har ana son a yaƙi ta'addanci. Ta yadda doka za ta bari a riƙa kai samame ko kuma a riƙa ɗaukan matakai kan mutanen da aka riga aka gano suna da haɗari ga jama'a.
To tuni dai shugaba Trump ya faɗa a shafinsa na Twitter cewa ya ba da umarnin a ƙara tsawar matakan tantance matafiya kafin su shiga Amurka. Amma Afsal Ashraf na jami'ar Nottingham da ke Birtaniya ya ce wannan mataki ba zai wani tasiri ba.
It's not at all clear.
Ban yi tsammanin akwai wani aikin tantancewa da za a iya yi da zai iya sauya yanayin tsaron da aka ɗauka yanzu ba, da nufin gano mutanen da ke shirin kai hari.
Ya kuma ƙara da cewa zai yi matuƙar wuya a riƙa gane irin mutanen nan da suke kitsa hari su kaɗai. To sai dai yayin wani taron manema labarai a ranar Laraba da ta gabata, magajin birnin na New York, Bill de Blasio, ya ce ba za su firgita da kowace irin barazana ba.
We will not be cowed. We will not be.
Ba za mu razana ba. Domin wannan harin da aka kawo wani yunkuri ne na hana mutane su samu walwalar yawon zuwa wuraren ayyukansu.
Was meant to make people feel they could not go about their daily lives.
To kuma ga dukkan alamu mutanen birnin na New York kamar irin su Joe Lapo sun ji kiran magajin garin.
I woke up this morning in defiance.
Na tashi a wannan safiya kuma ba zan bari wani razana ni ba. Zan fita in mura rayuwata.
To asali ma duk da wannan harin da aka kai hukumomin sun ce za a gudanar da wani wasan gudun fanfalaki da ake kira TCS New York Marathon kamar yadda aka tsara za a yi a ranar Lahadi mai zuwa. Masu haro da kuma kawo ƙarshen shirin namu na duniyar Amurka wannan mako sai kuma wani jiko idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin waɗanda aka ji muryoyinsu musamman ma Salihu Garba da Ibrahim Kalmasi Garba, ni Mahmud Lalo nake cewa muta lafiya. Daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To ma dalla. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC domin mu yanzu agogo ya ce karfe 11:26. Da fatan kuma za a gafarce mu na kawo muku shirin duniyar Amurka bayan mun gabatar da rahoto daga jamhuriyar Nijar. Yanzu kuma ga sakonnin da ku masu sauraro kuka aiko muna.
Sakonmu na farko ya fito daga Alhaji Umar Forever da Adam A. Adam Gashuwa sun ce fatan alheri biyu Hausa. Allah ya sa taron da kasashen yankin tafkin Chari ke gudanarwa da zimmar tattauna barazanar tsaron ƴan ta'adda Boko Haram ya sa kulliya ta biya kuɗin sabulu. Sai kuma sako daga Ahmad Abasha Mashina jihar Yobe ya ce kiran da gwamnatin ƙasar Niger ta yi wa ƙasar Amurka na ta taimaka mata ta kai hare-hare da jiragenta marasa matuƙa a iyakan ƙasar da Mali inda ƴan ta'addan ke ɓoye suna kai harin kwanton ɓauna akan jami'an tsaron Niger din yayi daidai da fatan kulliya za ta biya kuɗin sabulu. Sai kuma sako daga Jamila da Fati matan Ado Salati Goma ga Annabi Rijau da Asma'un Bashar Kansila mai tukunya irin daji da Khadija Abubakar Sadiq Bellal sun ce Allah ya kawo mana ƙarshen ƙungiyar Boko Haram a ƙasar mu Najeriya da ma sauran ƙasashen duniya baki ɗaya domin zaman lafiya yafi komai daɗi. Sako mu na ƙarshe ya fito daga Malam Usaini Dangote Karasuwa Alhaji Umar Forever Gashuwa duk daga jihar Yobe sun ce salam VOA Hausa. Tabbas matakai da shugaba Buhari ya ɗauka na sammalar babashi David Lawan kuma iya maye gurbinsa da boss Mustafa matsayin sakataren gwamnatin wannan ya nuna mana cewa Buhari da gaskiya yake akan gyare-gyare da yace zai yi da fatan Allah ya taya masa amin.
To wannan ne kuma muka zo ga shirin mu na ƙarshe wato labarai amma wannan kana a takaice.
Ana sa ran sake farfadowar tattalin arziki a Afirka ta Yamma a cikin wannan shekara tun bayan shekaru 20 da tattalin arzikin yankin ya tabarbare ya zuwa shekarar 2016 a cewar wani rahoton asusun lamuni ta ƙasa da ƙasa ta IMF wacce ta saba fitarwa a kowane shekaru biyu. Asusun IMF mai cibiya a nan Washington ta yi gargadin cewar duk da farfadowar tattalin arzikin da ake hasashe masu suka da wasu gwamnatoci suka karba yana ƙara yawa kuma nan ba daɗewa ba zai fi ƙarfin wasu ƙasashen na Afirka. Bayan rauni da aka samu a shekarar 2016 yayin da tattalin arzikin yankin Afirka ta Yamma ya tashi da kashi 1.4 kacal, hukumar IMF ta ce ana sa ran samun farfadowa ta kashi 2.6 a wannan shekara, kana kuma zai tashi da kashi 3.4 a shekarar 2018. Wasu 'yan ƙasar Koriya ta Arewa da suka wato guda hudu da suka arce daga ƙasashensu sun ba da shawara akan irin abubuwan da shugaba Trump ya kamata yi a ziyararsa.
To madalla da takaitattun labarin muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa kuma in Allah yarda an jima a shirinmu na yamma rahotonin da muka so kawo muku daga jamhuriyar Kamaru za mu kawo muku shi in Allah yarda. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman Baba Yakubu Makeri da ya taimaka wajen gabatar da shirin sai Daniel Brown da ya bada umarni da injiniyan mu Dan, ni Ladan Ibrahim Aiwa ke cewa a ci gaba da sauraron sashen Hausa domin ku ga Usman da tawagarsa za su gabatar da shirin yau da gobe.